Game da cutan Parkinson. Manene cutan Parkinson? Cutan Parkinson ko kuma ta Parkinson, Dr. James Parkinson daga London ya bayyana shi a cikin shekara 1817. Cuta ce ta yau da kullum na tawon rai na kwakwalwa wanda sanu a hankali ke karo ta'azzar akan lokaci. Ya fi shafar gaskiya Niger, bandangarin kwakwalwa wanda ke da alhakin sarrafan motsi. Wannan yaki na kwakwalwa kuma yana taka rawa a wasu muhimman ayyukan kamar koyo, hali, barci, zafi da kwakwalwa. Cutar Parkinson na iya safar sauran sassan jiki kamar hanji, kashi da idanu. Me ke kawo cutar Parkinson? Cutar Parkinson yana faruwa ne lokaci da ƙwayoyi da ke sama da sinadarai na kwakwalwa, dopamine, su daina aiki yanda ya kamata kuma suna mutu da wuri. Wasu sinadarai a cikin kwakwalwa kuma suna da hannu. Masu bincike ba su da tabbaci abin da ke haifu da hakan, amma suna zargin cewa abubuwa da ke faruwa a cikin ƙwayoyin halitta kamar maye gurbi da kuma hanaye muhalli kamar bayanan da sinadarai masu guba baya gatarin sufa suna taka muhimmiyar rawa. Ta yaya zan sani cewa ina da Parkinson? Mutumin da ke da cutar Parkinson na iya fuskantar wasu daga cikin waɗannan almomi: rawar jiki, taurin kai, asara ko rage jin wari, makashiya, wahala barci da karamin rubutun hannu. Amma ana iya samun kari. A lokacin farkon cutan, yawancin waɗannan alamu suna da sauki kuma suna iya zaman ba a ganinsu ba. Idan kun damu cewa ko wanda kuke kauna kuna iya samun cutar Parkinson, yana da muhimmanci ku yi magana da ƙwararren kiwon lafiya don samun cikakkiya ganewa asali. Wannan sako na zuwa muku ne daga ƙungiyar tallafi na Parkinson Africa da kuma IPDGC Africa. Don ƙarin bayani, ku ziyarce sharin yanar gizo www.parkinsonafrica.com.